والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أهوى مستل رسولهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم مو رسالة أهوى أتكشل مو لا أفعل لكتوشي إنهم كيكرت مثال الأربعون حديث حديث أربعين لديون إمام النووي لتكون تفاس نا إمام بن رجل سكتكي همسين لدى دوام الكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يمكن أن يقول الشيء وأن الشيء إنما سفار أوالي لك إنما سفار أوالي ما تنسيد أنك يجب فصار ظني لأجي أمبتون تقالي ما لما يكون تفريج حديثي كوكما لك موت كلمة دومين مغانا وسن تسكوتي نا لغة shirin da na biyu mun karanta hadisi na ɗaya da biyu a cikin arba'un hadisi yau kuma za mu tashi hadisi na uku wanda hadisi na uku wani tashi ne na hadisi na biyu imamu nahu ya ce alhadisu salim hadisi na uku an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ma qala ina fatan zuwa yanzu masu biye da mu sun san me ake ce ma abi abdurrahman wannan shi ake ma al-kunya an abi abdurrahman abu abdurrahman yake kunya ta abdullahi ta abdullahi bin umar don haka da yake abdullahi bin umar shi wannan shine karo na farko da an bata shi sai an bata shi da al-kunya kai cewa abi abdurrahman mun ce kuma wannan yana da tawo da kasance cewa al-kunya ana kira mutum da ita ba dole sai wanda ya aure ba idan shi ne abu al-abbas ba yanda ya aure ba alara isha kamar da zamu ji hadisin ta na biyar da zamu karanta ummi abdullah sunan shi abdullah bin umar bin khattab radiyallahu anhu wa da ko na hadisi na uku na dan umar ne na dan umar bin khattab ne Allah ya kara mai yarda wato mun ci hadisin da muka yi na sayyidina umar ne wannan kuma na dan san shi ne qala yake cewa tabi'i rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa بني الإسلام على خمس عندنا مسلمين أكن أبوه وبرادية أكن فراتي برادية أكن جيشي برادية من هنا فرقوا شهادتي أن لا إله إلا الله إن ذاك على خمس لا تتك شهادتي أن لا إله إلا الله شهد الشيوى باب أبي الله تلكين أبو تعمل جزكي أتي ألا وأن محمد رسول الله كما شهد الشيوى النبي محمد موضوع الله وأنا سموتي مجرى حديث أمر wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wannan shine na uku na hudu sai ce wa hajjil baiti da hajjin dakin Allah wa sawmi ramadana na biyar da azumi wata ramadana na alim yanzu an yi sun fahimta a jiya mun karanta wannan cikin hadisin da na Umar da lokacin da mala'ika Jibril da zai ce fa akhiri anil islam sai ce al-islam an tashada an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa tuqimat salata wa tu'tiyaz zakat wa tasumma ramadana wa tuhjjal bayt jiya da rici ku kiyaye ne su yadda suke a wannan hadisin an faɗi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah akan daya sai sallah ta ji zakka ta uku azumi na hudu aikin hajji na biyar wannan hadisin ya saba wannan hadisin ya kawo shahadatu an la ilaha illallah na daya kamar yadda wancan ya kawo sallah ta biyu kamar yadda wancan ya kawo zakka ta uku kamar yadda wancan ya kawo amma sai ya kawo azumi na wata amma sai ya kawo hajji na hudu sannan azumi na biyar wannan shine bambancin wannan hadisin da wancan don haka malamai duk sun yarda cewa shiga-shigan musulunci guda biyar ne ba su da shakku kuma duk sun yarda na ɗaya cikin shiga-shigan musulunci shine shahadatu an la ilaha illallah an ce shiga-shigan musulunci guda nawa ne rukunin musulunci guda nawa ne ka ce guda biyar ne babu tsammani tsakanin malamai wanne ne na ɗaya shine mutum ya shaida ba abin da ya cikin ta abota mana gaskiya sai Allah mutum ya shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne inda ma bai ga ba daya babu tsammani wannan ne na farko wanne ne da jin sallah ita ce ta jin ta inda duk malamai babu shakka babu tsammani wanne ne na uku shine zakka duk sun yarda babu tsammani wanne ne na hudu to na tsammani yake wasu malamai suna ganin na hudu shine azumi hajji shine na biyar wasu malamai suna ganin a'a na hudu shine hajji azumi shine na biyar kuma wannan cewa azumi shine na biyar hajji shine na hudu shine fahimtar Imam Bukhari don shi Imam Bukhari bai rawaito hadisin jiya ba Muslim ya rawaito shi don kai Imam Bukhari da ya zo ya littafi ne bayan kitabus sala sai kitabus zaka bayan kitabus sala kitabus zaka sai kitabul hajji sannan kitabus sawm shi Imam Bukhari sai da ya kitabul hajji sannan ya yi kitabus sawm don inda shike haji shine na mutum shi ya wuce wannan hadisin baka yanzu ka samu wani karin ilimi cewa eh lalle kashin mutuncin nan guda biyar har na ɗaya da na biyu da na uku duka ne su haka suke daga shahadatu Allah ila ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai sallah sai sallah sai zakka wannan babu sabani to wanne ne na hudu haji ne na hudu ko kuma azumi wannan shike da sabani ko wanne ga na shahadisi kuma duk wanda aka sa kawai nan ba ce ba wani abu bane wannan hadisin ya kare fitin wannan cewa ka shiga mutunci guda biyar ne waɗannan suke da matukan muhimmanci malai sun ce mutum yana iya zama mumini na kwarai mai imani kuma dora ya ce uku da yayi cikin su shine sharatu Allah ya dai Allah wannan Muhammadu Rasulullah sai da sallah da kuma azumin watan Ramadana zai yi zakka haka mutum ba ta zakka ba domin baka da kuɗi ba zakka to sai ba zai ba zuwa aikin haji ba domin baka da kuɗi zuwa aikin haji kuma wannan ba zai zama illa ba wannan ba zai zama abin suka ba sannan wanda kai addoli dole sai shi ne sharatu Allah ya Allah mutum na iya ka musulunci ya sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya mutu yanzu ya mutu musulmi wato ko da bai samu lokacin haka lokacin da zai sallah ba lokacin sallah bai yi ba yin rasu ya musulunci kai sai goma na rana ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za a ce mai ta asuba ya rarta asuba ba domin lokacin da bai yi ba sannan ka yi azzara sha ɗaya rana sai ya rasu awa ɗaya ya rasu musulmi mumini sun tafi akwai da suka rasu bayan sun kaɗi shahada suka shiga jihadi aka kashe su kuma sun yi shahada don ka dai musulunci ya giru a kan waɗannan guda biyar abin kunya ne mutum na musulmi a ce mai shi kasu kan musulunci guda nawa ne bai sani ba sai zumo sun guda biyar ne abin kunya ne mutum na musulmi a ce ka tsaye waɗannan shi kasu kan musulunci ya kafa ke da irayawa da ɗaya su shi ne sharatu Allah ilaha illallah ina maimaitawa wa annabi Muhammadu Rasulullah mutum ya shaida ba abin da ya cancanta abota mu da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzo Allah ne na biyu su shi ne sallah na uku din su shi ne zakka wannan haka layin yake babu sabani na hudu ko dai ka ce azumi sannan ka ce na biyar aikin haji ko dai ka ce na hudu aikin haji na biyar azumi duk akwai hadisan da suka tabbatar da haka mun ce Imam Bukhari ya fi tafiya akan cewa na hudu shi ne aikin haji na biyar shine azumi ai sai wannan hadisin Bukhari da Muslim suka wuce to sun ga nan da yazo da Abdullahi bin Umar sai ya faɗe shi yace kunyar shi baban Abdurrahman amma da yazo sai cewa wa Bukhari wa Muslim dan can baya ya ambata muna Bukhari da Muslim ne don sai mu shiga hadisi na hudu al hadith ar-rabi hadisi na hudu shi kuma an kawo shi daga Abi Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud da ka shi ma al-kunya dai Abi Abdurrahman dan Abdurrahman shine an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud kunyar Abdullah bin Mas'ud ke nan yake cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari wa huwa sadiqul masdud annabi shine mai gaskiya abin gaskatawa wata annabi duk magana da ya fadi gaskiya ce sannan ya wajaba mu gaskata shi nan wannan abin yana da matuƙar muhimmanci mu sani yanzu babu wani shakka ya ci hadisi ya inganta ba mu shakka cewa wai bai yi daidai da kaza ba ko ya yi saba ma kimiyya nan ko ya saba ma binciken wani batu ya can ko ya saba mai da ake wani kasashen da shi tun mutane na kiran ake karshe da su wannan hadisin wata malamai da fahimtar su da sanin sun san cewa akwai masu suka annabi masu suka hadisai za ka tun daga farko sai akwai amma mutum annabi sun sai ba mu da kwari wa huwa sadiqu shi annabi mai gaskiya ne al-masduqu shi ne abin gaskatawa duk wanda ka gaskata ba annabi ba to ka gaskata wanda bai kai gaskiya annabi ba sallallahu alaihi wasallam kowa ne in wani aka ce ga abin da wani batu ya ce ga abin da wani mallami ya ce ga abin da wani babba ya ce to in gaskiya ne ma to bai kai gaskiya ba in annabi ya faɗi ta annabi sai kuma gaskiya sai da kuka ce zama gaskiya da ka kai mai farawa ka san annabi nan as-sadiq mai gaskiya ne al-masbuq kuma abin gaskatawa ne don shi Allah ya yi Abu Bakar Siddiq cikin Qur'ani yace wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya da Abu Bakar shi gaskata mai gaskiya don haka aka ce mai as-siddiq duk abin da annabi ya faɗa musu yadda suka yi yace ya je Isra'i da Mi'raj ya je cikin yini ɗaya ya je inda ake tafiyar wata ɗaya Baitul Maqdis ya dawo suka fara shakku ya za a yaka sai da Abu Bakar ya ce ya faɗi yace na yadda haka mumin yake in Allah ya faɗi ko annabi ya faɗi ya yadda kwakwalwa ta wace daidai da kwakwalwa ka ci da matsala sai ka je a baka sai ka hama kwakwalwa ka amma dai daidai shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata yanzu ku tsaya ku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin jama'a sai ya ce musu bayyana ma rajulun ya suku bakaratan yake wata wani mutum yana ya hawo saniya suna tafiya ya hawo saniya nake suna tafiya in fara ko saniya wata ce mai in ni lam ukhlaq li hadha inna ma khulqtu li zak ni ko ba don a hauni aka yi ne ba saniya annabi tushadi yana magana yake ba don haka aka yi ne ba an yi ne domin in yi noma kawai ba don a hauni aka yi ne ba sai muka ji kace subhanallahi aw baka wani ta takallam sai ya ce bazan ba Allah ba sai Allah ya fi shani wa ka magana sai ya ce wa ana umiru bihi wa Abu Bakar da Umar na yadda Abu Bakar ya yadda Umar ya yadda wato wanda ya kai babban manzila inda Annabi ya fadi ido kawai shi yadda Annabi shi ya ce wa wannan takalibi da duk abin da ya fadi shi ma mallan da ya sai a kabari ne yace kullu min wakhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr ko ana karɓar magana ce ana mai tuwa sai ma'abucin wannan kabari kawai yake so ku bayyana Annabi duk magana ce gaskiya ne akan haka aka rene mu akan haka aka aza mu akan haka Qur'ani ya gaya mana haka hadisi haka magabata duk wanda ya zuwa da wani abu ya gaskata wani batu ne ya gaskata ya kai ta Annabi ya gaskata wani mutum ya kai ta Annabi wannan ba tarbiyyar kwai bace ni Annabi yake koya mana ni Annabi ya bada labari yace inna ahadakum hakika ɗayan la yujma'u khalquhu fi batni ummihi ana tattara halitta shi a cikin cikin mahaifiyarshi 40 yawman nutfatan zai kwana 40
tadigun mani in ciki ya shiga cikin ciki abinda yake kwana 40 wannan hadisi suna cikin hadisin da suka gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yana faɗin abinda Allah ya sanar da shi ne don har shekara 100 da suka wuce likitancin duniya ya da in ciki ya shiga jariri ne yake shiga idan dan cito yana ta girma wata 1 wata 2 wata 3 yana ƙara girma haka yake sai daga bayan nan bai wuce shekara 100 ba likitancin zamani ya gane cewa ashe ba da shiga ciki ba cewa akwai ciki ba da shiga take ba ya san jariri da sai a dan jariri ne dan karami girman tarmani girman cinnaka ko girman wani kwaro yayin ta ƙara girma har ya kai girman shi to ashe ba haka bane Annabi ya gaya mana shi kuma tun shekara 1430 da wani abu da suka wuce cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ɗayanku ana tattara halitta ta cikin cikin mahaifiya ta kwana 40 ina digon mani thumma yakunu alaqatan mithla zalika sannan ya koma jini gudajen jini kamar haka kwana wasu kwana 40 yana jini thumma yakunu mubghatan mithla zalika sannan ya koma tsoka ko gudun kwana 40 kaga ya hada kenan nawa kenan 40 ɗaya 40 biyu 43 ta baka wata hudu bancin haka thumma yusalu ilaihi almalak sannan sai Allah ya aika mai mala'iki fa yanfukhu fihi ruha sai mala'ikin ya busa mishi rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umurci mala'iki da ya rubuta kalmomi guda hudu game da shi na farko bi katabi rizqihi ya rubuta arziki nai duk abinda zai samu na rayuwar duniya za a rubuta cewa wannan dan likita ne wannan dan siyasa ne wannan dan kasuwa ne wannan malamin makaranta ne wannan gaba ɗaya rayuwa ce zai samu biliyan dubu ne na dala wannan zai samu trillion dubu ne wannan kuma zai samu gaba ɗaya rayuwa ce zai yi 500 zai samu wata ya samu 30 wata ya samu 20 har su kai an gama dan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruhul qudusi malaika jibril ya yi min wahayi ya ce babu ran da za ta mutuwa sai ta tattara duk abin da Allah ya rubuta mata na arziki ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema don haka wannan shine babban mummunci an rubuta arzikin mutum muna cikin ciki komai za mu samu na arziki da duk mukaman da zamu rikawa da kudin da zamu samu da takarar da zamu yi da wanda muka ci da wanda bamu ci ba don haka ni mutum zai kai shi wajen wani abu da zai halaka shi don haka za a rubuta arziki ne wa ajalihi za a rubuta ajali ne ko shekara nawa zai yi za a rubuta mutum cikin ciki za a rubuta cewa to wannan da hadarin mota zai mutu wannan da rashin lafiyar COVID-19 zai mutu wannan da rashin lafiyar ciwon ciki zai mutu wannan gina za ta fado mai bayan ya yi shekara 45 da wata 7 da kwana kaza bayan ya yi shekara 70 bayan ya yi shekara 100 duk za a rubuta tun mutum na ciki wa amalihi da duk aikin da zai yi za a rubuta irin nau'in aikin da zai yi wa shaqiyyin am sa'idin sannan za a rubuta shin dan wuta ne ko dan aljanna ne zaka wa'annan abubuwa su ne kalmomi guda hudu da aka rubutawa mutum yana cikin cikin mahaifiya ta yi zaka ya kamata mu ji tsoro Allah mu gyara zan fassara hadisin sai in dawo in koma fassara shi domin yana da tsawo kuma yana da kalmomi kusan mun ce wannan karatun na masu farawa ne sai Annabi ya ce fa wallazi la ilaha ghayruhu wannan kauli mafi inganci magana Abdullahi bin Mas'ud ce wanda ya rawaito hadisin wannan shine Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman din wannan magana ta yi ne. sai ce fa wallazi la ilaha ghayruhu na rance da wannan da babu abin bauta face shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna ɗayan ku na aiki irin aikin mutanen aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna babu abin da ya rage sai zira'i zira'i shine kamar daga nan zuwa nan shi da ya rage shi ga aljanna Facebook alayhi alkitab sai wancan littafin da aka rubuta yana cikin cikin mahaifiya ta yi ashqiyun amsam ashqiyun yun amsaidun au ta dan wuta ko dan aljanna sai ya riga dama a shi an rubuta shi dan wuta fa ya amalu bi amali ahli an-nari sai aiki irin aikin un wuta fa ya dakhulaha sai ya shiga wutar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hakika da yanku zai yi aiki irin aikin mutanen aljanna la abdiga aikin mutanen wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har tsakanin ne da wutan nan sai zira'i daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai wancan littafi ya riga fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai aiki irin aikin aljanna fa yadkhulaha sai shiga aljanna bukhari da muslim suka rawaito shi wato sai abdullahi bin mas'ud sai ce mun annabi ya riga ya ga mun cewa za a rubuta mutum kalmomi guda hudu za a rubuta mai arziki nai ajali nai aiki nai da kuma dan mutane kuɗa aljanna ne sai ga ya mun cewa mutum yana iya aikin ɗan aljanna ga zahiri mutane suna gani ashe bai da kyautata niyya ba sai saura ya kusa mutuwa sai aiki ɗan wuta sai ya shiga wuta mutum yana iya aiki ɗan wuta a zahiri ashe yana da wasu ayyuka na kyakkyawan dabi'a da yake wa mutane sai ya zo mutuwa sai Allah ya sa ya musulunta sai yayi aiki irin na ɗan aljanna kenan sai ya shige ta zan kuma fassara wannan hadisin domin yana da dumiya da wasu kalmomi da yake bukata a fassara kamar da muka ce wannan karatun na masu farawa ne imamu Nawawi ce alhadithu rabi hadisi na hudu an abi abdurrahman an kabo daga abi abdurrahman wato daga yanzu na tabbata duk masu aure mu sun san wannan shake mu alkunya a ce ummuwa ne ko abuwa ne masu jira min abin wa ummin annabi sallallahu alaihi wasallam kunya da me wanda ya sani ya rubuta muna a kasan comment me a kunya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da comment yana da kunya me kunya tai wanda ya sani ya aje muna a comment za mu zo mu yi bayanin kunya tai gobe ga wanda bai sani ba amma wanda ya sani ya rubuta mu gani tambaya ne sunan shi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wa huwa as-sadiqu annabi shine mai gaskiya al-masduqu abin gaskatawa muka ce duk wanda ya gaskiya ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya duk wanda kai da ka gaskata akan saba mu annabi akan karyata annabi sallallahu alaihi wasallam kai hasara ka tabi kuma annabi yana ba mu labari abubuwan da ba mu sani ba sai kawai ya gaya mana su Allah ya sanar da shi kowa ya yarda da irin wannan abubuwan mu annabi ya gaya mana ga wani abu da ba mu sani ba kowa ma yana da abinda wanda ke gaya mai bai sani ba wani an gaya mai duniya big bang aka yi ta watsi shi bai taba gani ba amma sai ce ai duniya big bang aka yi waya gaya maka wani batuwe ya fadi cikin littafi wani ka yi da batuwen su mun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani littafi ga ya mu ma a Qur'ani aka fadi hadisi aka fadi iyakan kiran ji Imam Nawawi a shekaran jiya karatun mu na farko ya ce muna fi sahihaihi ma alladaini huma asahul kutubul musannafa indai littafi ne zaka buda to ba wanda ya kai Bukhari in littafi ne zaka buda ba wanda ya kai Muslim duk littafin da aka rubuta duk littafin da rubuta shi aka yi bai kai Bukhari ne Muslim ba littafin musulunci ne littafin wani addini ne littafin kasuwanci ne littafin kimiyya ne littafin technology ne in dai rubuta shi aka yi bai kai Bukhari da Muslim ba saka in annabi ya bada labari shine gaskiya ne abin gaskatawa ne yanzu ko abin da ya saba wa abin da kake gani ne to in dai ya bada labari haka ne bayan ba ku misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hadis na cikin sahih bukhari Hatib bin Abi Balta'a wanda cikin sahabbai ne ya rubuta wasiƙa yabba wata mata ta kai wa mutanen Makka sai annabi ya ce ma Ali bin Abi Talib da Zaid bin Al-Haritha ku je waje kaza mata kaza nan tana da wasiƙa da aka bata ku a karɓo ku taho da suka je suka tambaye ta ce bata da wasiƙa har za su dawo sai sai na Ali bin Abi Talib ya ce tunda annabi ya ce tana da wasiƙa to lalle lalle tana da wasiƙa sai ya ce ko ki cire ta ko ki yadda wasiƙar nan ko in yi miki tsirara ko ta cire wasiƙa sai ga tashi cikin gashin ta tsa nan wajen kugun ta dogon gashi ya kawo wajen kugu tayi kitso da ita ta saka duk wanda yana nuna mana mai tunda annabi ya gaya musu ga ba su gani da ido ba to lalle kuma gaskiya ne lokacin da annabi ya yi mafarki ya gaya masa bai ne lati latadkhulunnal masjidal harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun yace za ku shiga masallaci mai alfarma kuma wasunku za su yi aski wasunku za su yi sai ba za ku ba kuna cikin aminci ba za ku ji tsoro ba da aka zo aka hana su shiga sai Sayyidina Umar ya ce annabi ya ce za mu shiga kuma ga ma an hana mu shiga sai Sayyidina Abubakar ya ce mai annabi ya ce wannan shekara za mu shiga ya ce a yake to za mu shiga sai ga wata shekara sun zo ummatul qaza sun shiga yazo inda annabi ya gaya mai haka ya ce na ce muku wannan shekarar zaka in annabi ya faɗi abu sai aka ce ga abin nan ya saba ma kimiya ko ya saba ma technology ya saba ma wani abu da aka ce akai wani bincike da aka yi to ɗayan biyu ne ko dai mu ce to mu abba mu fahince shi ba kamar yadda nan sayyidina Umar abba fahince annabi ya ce za mu shiga masallaci bai ce wannan shekarar za mu shiga Makka ba ko kuma ya kasance a'a ganin mu ne ba daidai ba wannan bincike shi ne ba daidai ba kamar cewa ba ta dauki da wasika ko da aka bincika sai ga tana da wasika in kuma abin yayi daidai da waqi'i abin annabi ya faɗi abu sai aka ce yau bincike yayi daidai da shi dadi ake ji annabi yana ba mutane labarin masihid dajjal ɗaya daga cikin sahabbai ne na zamanin Tamimu Dari ne ya je ga dajjal da ya dawo ya faɗi labari annabi ya ji dadi ya hau minbari ya ce ba ina gaya muku ba to ga abu ya zo daidai da yadda nake gaya muku zaka annabi dai shine as-sadiqu mai gaskiya al-masduq abin gaskatawa duk abin da annabi ya faɗi mun yarda mun gani ba mu gani ba yayi daidai da hankalin mu bai daidai da hankalin mu ba annabi ya faɗi Allah ya faɗi mun yarda dama da Allah yana siffanta mu'minai cikin Qur'ani sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibi su wane ne su ne mu'minai zaka duk abin da annabi ya gaya mu na mun yarda annabi sai sai ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ayan ku ana tattara halitta ta cikin mahaifiya ta kwana 40 yana digon mani thumma yakunu alaqatan mithla zalika sanan ya koma jini kwana 40 thumma yakunu mudghatan mithla zalika sanan ya koma tsoka irin haka kwana 40 kun ga yanzu nutfatan digon mani ina fata kuna bayar da mu da littafan ku wannan karatun na masu fara ne nutfatan digo wannan kina ina nufin digon mani alaqatan ina nufin gudajen jini sannan mudghatan ina nufin tsoka tsokan nama yazo cikin wasu hadisi cikin sahih muslim bayan kwana 40 da ji wato bayan ya gama zama digo mani ya koma jini lokacin ake fadin namiji ne ko mace ne sai mala'ike ya tambaye Allah namiji ne ko mace ne sai ga mai namiji ne ko ga mai mace ne sai ya rubuta zaka yana zama namiji ko mace a kwana 40 da ji kuma yadda inganta cikin sahih muslim wato bayan ya fara zama jini ake sa ya zama namiji ko mace tayyib sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yusalu ilaihi almalak sana aika mai malak ya an kace malak lamun akai mata fataha yana nufin mala'ika ya an ce malik lamun akai mata kasara yana nufin sarki kaga sai a ce malik fahad sarki fahad malik kaza sarki kaza amma malak mala'ika watan duk da mimun da lamun da kafin suke bada sunan sarki suke bada sunan mala'ika me bambancin su kawai lamun na tsakiya ya sa mai fataha aka ce mai malak ya koma mala'ika in kuma lamun nan ta tsakiya aka sa mata kasara aka ce malik ya koma sarki sai annabi sai ya ce sai a aika mai mala'ika fa yanfuhu fihi ruha sai ya busa mai rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai ai umuni amai umuni da kalmomi guda hudu ba dole bane bayan wata hudu ake izo mala'iki yasa ya busa rai kawai yazo cikin tafsirin hadisi ne domin a gama fadin nutfatan alaqatan mudghatan sanan sai aka kawo maganar busa rai wasu hadisi sun zo ana busa rai kafin wannan kwana 120 din don haka yanzu sun mai fayan fuku fihi ro ba wai siyakin ya biyo ba kawai yazo ne domin sai an gama fadin yadda aka halitta shi sanan fadin yadda aka samu rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umurce shi da kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi da rubuta arziki ne wa ajalihi da ajali ne wa amalihi da aikin da zai yi wa shaqiyyin am sa'idin sannan kuma dan wuce ne kudan aljanna ne yanzu Allah cikin Qur'ani cikin suratul Luqman Allah ya gaya mana ilmul gaibi kamar da annabi ya ce cikin Bukhari inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul gaisa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi da yasan sirrin tashin kiyama Allah shi yake saukar da ruwa Allah shi da yasan abinda a cikin mahaifa to yanzu ai yanzu ana zuwa in likita sai ya ji ba ce namiji ne ko mace ne yace ga sanda za a haihuwa ga EDD wannan me yake nunawa wani na nuna cewa an san abin da a cikin mahaifa a abinda a sani abinda a cikin mahaifa shine a san wayannan abubuwan guda hudu yanzu in likita ka je da matar ka ji ba ko kika je ba ki kina da ciki aka je da likita sai ya ji ba sai ce namiji ne ko yace mace ne sai a ce to ga ya an ce babu wanda ya san abin da a cikin mahaifa gaya an sani muni na sai ya bada kariya sai ya ce ai wata ana cewa namiji ne yace mace ne a yayin sun ka diba aka ce namiji ne aka iske namiji ko a ce ga EDD lokacin da za a haihuwa sai a ce za a haihu lokaci kaza ko da za a don haka in likita ya faɗi yace ga abin da aka haifa cikin namiji ne ko mace ne to shikenan ya sa kuma yace ga sada za a haifa 22 September za a haifa kaza wani nan ya sa abin da a cikin ciki a sai ya san bi kata bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiin amsa idin kaga ba zai iya sani ba likita ba zai iya zuwa ce ha lalle danka yana ci wannan cikin kuma za a haifa 22 September namiji ne ko mace ne zai iya sanin wannan zai iya sanin wannan okay zai iya sanin namiji ne ko mace ne zai sa amma zai iya sanin rizqihi yace kuma babban mai kuɗi ne za a yi kaga likita bai san wannan ba don haka bai san abinda waya alamu masul arham har yanzu abinda a cikin ciki Allah ya san arziki ne wani mai kuɗi ne talaka ne babu wanda ya sani wa ajalihi da ajali ne likita ba zai ce ma lalle ga ciki akwai yanzu cikin wata na biyar kuma mun diba mun ga namiji ne aka a cikin ciki kuma za a haifa 22 August ko wani abu haka sai ce kuma abinda a cikin cikin nan hadari mota zai iya mutu ko ya ce jirgin sama zai hadari ya mutu ko ya ce COVID-19 za ta kashe shi bai sani ba saboda me saboda bai san wa ajalihi ba wa amalihi ko ya ce aiki ne ce ah lalle ga yanan cikin ciki akwai ciki za a haihu ranka za ga watan kaza kuma za a haifi likita likitanci zai karantawa ko a ce ah zai haife a ce ba likitanci zai ce likitanci likita ne ko a ce injiniya ne ko a ce lawyer ne likita bai sani ba wa shaqiin amsa idin likita ba zai ce za a haifi danka October 10 amma dan nan na cikin cikin ka dan wuta ne tun yanzu ba ka gaya ma gaskiya ko da aljanna ne likita bai san wannan ba don haka likita bai san gaibu ba sannan sanin cewa namiji ne ko mace ne shi ma babu mai sani kafin kwana 42 amma da kwana 42 Allah ya sanar da mala'ika ya tashi da ilmul gaibi yanzu mala'ika ma ya sani sai annabi sai Abdullahi bin Mas'ud sai ce fa wallazi la ilaha ghayruhu da rance da wanda babu abin da ya cincinta a bauta ma sai shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna ɗayan ku zai aiki irin na aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kasance tsakanin da aljanna sawa zira'i daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafin can ya riga da ma rubuta shi dan wuta fa ya'malu bi amali ahli an-nari sai ya aiki irin na yan wuta fa yadkhulha sai ya shige ta wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari ayyun ku zai aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai tsakanin da wuta zira'i daya ne fa yasbiqu alayhi alkitab sai wancan littafin ya riga fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya aiki irin na aljanna fa yadkhulha sai ya shiga aljanna don haka wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan ayat tambaya nan yace to idan an rubuta to aljanna dan wuta ne ko dan aljanna ne tun yana cikin ciki to me yasa muke aiki muke ta wahala kanmu dan wuta an san shi dan aljanna to wani ya taba wa annabi wannan tambaya yace ya rasulullah annabi yace Allah ya sai in wuta sun suna cikin tsatson mahaifansu Allah ya sai aljanna sun suna cikin tsatson mahaifansu sai wannan ce ma idan timal amal nan ne za mu aiki tun da an ga Allah ya ga wuta in wuta dan aljanna sai annabi sun tace a'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa zai ji daɗin aikin da aka halice shi don shi wanda aka halice ɗan aljanna zai ji sauƙin zuwa masallaci ce dama an ce an rubuta aljanna da ƴan wuta kila ƴan aljanna aka rubuta da aka bayi dinga zuwa masallaci in dinga sallah in dinga kyautata niyya sai ya kasance ya zama ɗan aljanna shi kuma ɗan wuta zai ce dama an rubuta ɗan wuta da aljanna ni kuma ba zan yi aikin komai ba to da kaga ka haka to yana nan inda aka rubuta ka kowa yana jin sauƙin aiki aka rubuta shi in kuma kana yin aiki akan munafuci ne kana yin aiki tare da musulmi amma kai zuciyarka bata natsu ba shine annabi sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa ya amalu bi amali ahli an-nari fa yadkhulha kana aikin aljanna do rayuwarka ana ganin ka ga idon mutane a ga aikin aljanna ne amma daga ƙarshe suka yi aiki in muta ka shige ta Allah ya tsare mu cikin tambayoyin da aka izo jiya a karatukan da suka wuce an izo tambayoyi cikin su akwai wanda ya izo tambaya cewa akwai tambayoyi na bani ina zama na kone tambaya cewa ina magana annabawa sai ni fara da manzanni sai ni fara da annabi ni fara da annabi Nuhu ni sabance annabi Adamu ba ana magana manzanni ne manzanni annabi Nuhu shine farkon manzanni annabi Nuhu shine farkon manzanni don haka ana magana annabawa annabi Adamu shine annabi na farko amma annabi Adamu ba manzo bane ko da yazo duniya ba inda shi ya fara zuwa duniya manzo shine wanda aka aiko don haka wanda aka aiko shine manzo annabi Adamu ba aiko shi inda kowa ba don haka yazo cikin Sahih Bukhari farkon manzanni shine annabi Nuhu yace assalamu alaikum malam yasa kace annabawa annabi Nuhu zuwa annabi Muhammad baka ce annabi Adam ba annabawa nace ba kuma manzanni nace manzanni wa antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Manzannin Allah suna fara daga manzon Allah annabi Nuhu, amma annabawa suna fara daga annabin Allah annabi Adamu alaihi salam. Tambaya ta biyu, yau ne na tambaya malam menene ma'ana Abi Hafsin. Ma'ana Abi Hafsin malamai sun sabani, wasu suna cewa ana ce masa na Umar Abu Hafsin saboda ishi Hafsa, sai aka ce Hafsin, sai aka yi tarkiya aka yi Hafsin maimakon Hafsa, haka ita ce. Wasu suna cewa a Hafsin karamin zaki, wato saboda sai na Umar saboda jarumtar shi sai ce mai baban dan karamin zaki. Wato waye baban dan karamin zaki? Babban zaki, in baban dan karamin zaki ne, baban shi shine babban zaki, don haka ana ce masa na Umar baban zaki, domin shi kanshi zaki ne. Ana za mu tsaya gobe insha Allah, za mu ci gaba hadisi na biyar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.